Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe, shirin matasa kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Maryam Dauda. Talata shirin yau da gobe ya leka kasar Ghana ya kuma duba batun lafiyar mata. Albarkacin ranar wayar da kai akan jinin al'ada a yau Talata 28 ga watan Mayu. Shirin ya tattauna akan matsaloli da cututtukan da mata ke fuskanta a wannan lokaci. Idan kuma muka leka bangaren girke-girke, za ku ji yadda ake yin dafa-duka mai sauki tare da Malama Sa'ada. A kasance tare da mu a cikin shirin na yau da gobe don jin ƙarin bayani. To yanzu ni kuma zan koma gefe guda in ba Hawwa Abdulkarim fili don ta ci gaba da gabatar da shirin.
Bayan an gabatar da ni, Hawwa Abdulkarim yau Faniya ne, zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. Yau ma shirin namu ya tabo batun al'adar mata. Za mu ji irin kalubale da suke fuskanta, abinda yara waɗanda ke cikin jinin al'ada suke faɗi. Sannan mu kawo unguwar Zoma wadda za ta wayar da kan masu jinin al'ada yadda za su tsaftace kansu. Sai wakan Abu Technique, Rayuwa, mu kawo ƙarshen shirin da kwalama.
Rayuwa tana faruwa, wucewa take kamar baye ba. Rayuwa tana faruwa, wucewa take kamar baye ba.
Tsaftar jinin haila dai yana da matukar muhimmanci ga lafiyar kowace mace. Kasancewa cikin tsafta yana karawa mace mai jinin haila jin daɗi da karfafa musu gwiwa. Yau ne ranar kula da tsaftar masu jinin al'ada, inda wannan ranar yake taka muhimmiyar rawa wajen baiwa mata damar cimma cikakkiyar damarsu. Tsaftar jinin haila dai ya wuce batun lafiya kawai, batu ne na 'yancin ɗan adam, mutunci da daidaito tsakanin al'umma. Inda bana wayar da kan tsaftar haila zai himmantu wajen sanar da duniya cewa kowace amace za ta samu damar kula da kanta da tsaftar haila cikin kwanciyar hankali da limana. Waɗannan bayanan dai ya biyo bayan kalubale da mata ke fuskanta, inda mu kuma muka tattauna da Hajiya Halima, inda za ta bayyanar mana da irin kalubale da mata ke fuskanta.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Kai a matsayinki na mace, wani kalubale kike ga mata na fuskanta idan suna al'ada?
Okay, kalubalen da mata ke fuskanta, wasu kalubalen da muke samu dan mace na al'ada shine menstrual cramps. Menstrual cramps shine a takaice shine like kamar irin a doke shi dai mutum na
ciwon da mai al'ada ke yi.
Ciwonin da mai al'ada ke yi, shi ke ga wani sa'i ina rike maka mahara, shi isa kana kuka. Wani sa'in kuma inda mace tana da fibroid, wani sa'in nan kuma nan due to wannan fibroid na yayi bari kuma in tana ailan nan, shi ke ga kaman tana jin jiki, wannan kuma yana yi zama matsala. Sannan kuma aside that nan kuma akwai wani ciwon ina kan na nemi haifan nan, so iri wannan ka contract wannan ciwo na wani sayo kuma kana aila ina zama masala
to wurin irin samun kwanciyar hankali kin ga wani yana al'ada bai samun nasuwa cikin zama cikin
mutane kana cikin mutane akan gashe kai da kanka kana so kama mutane na jin waharin na so ya bar kai like baka da confidence in kana zaune cikin mutane she kan masu kuma wani sayo kuma an jinin na flow too much kai da kanka kana zaune cikin mutane she na maka kaman ko jinin ya zuba ko ya taba wani jikinka she ka gano wurin duka she kan masu baka da walwala cikin mutane she sa kai wani fasa ka arma alai kana Allah Allah ka fita kusa da su saboda kai da kanka nan kana assume ne kaman abin ya taba jikinka kar wani ya gane kar she sa dai
masallaci yana iya kawo mai al'ada ma ta kasa fitowa ko ta yi wani aiki ko haka
akwai ya suna shi wani al'ada ne na da karfi balle mashin na tana da irin su fiber da wadansu cututtuka cikin mahaifan na ina san tana al'ada tana gajiya shekaru wani ma har da kuka wani ma na iya faint shi an je hospital wani al'adan ta ma shi hospital 2 weeks 3 weeks sannan ta tashi wani ma cikin hospital da ta kare al'ada ma sannan ta fito shi sa kowa da irin nashi jarabta ta wurin aila kowa da irin nashi kuma ta ya kamata muka san abin da ke tafiya da mu game da al'ada especially every month muna yawan al'ada muna al'adan ba ya kamata in order mu avoid wadansu irin kalubale irin su menstrual cramps da sauransu ababai na ciwo ya sunan shi al'adan da muke yin nan ya kamata mu duba wani irin abinci muke ci yanne ya kamata mu ci abinci mu ba kowane abinci ya kamata mu ci ba san yeah because wannan duka yana yi zama masala wurin ailan mu sannan kuma contraceptives na dewa muke shan kuma yana kawo mana matsaloli eh mai tare muna haihuwa eh mun ababai dai dewa yasa baka samu flow yanne ya kamata ababai dewa shi yasa ya kamata mu san kadi aslami je kuma ya kamata ka understand mu mata muna da emotional swings muna da yawa especially when it comes to our menstrual cycle time of ovulation mu ababai dewa ina sa mu samu emotional swings shi yasa ka gan kamar wani mace tana aila shi da gan kamar tana fushi tana kai namiji ya kamata ka sa ka zama mai hankuri irin wannan abu haka ka gani kai ta hankuri lallashi ne ake bin mu da shi amma ka ce kai ma za ka yi shi hihi bai kuma yau akwai jarabtar nan da na yi hada ka da wata mace mai dauda ne asnamiji in ka gamu da irin wadannan mata kai za ka yi hankuri ka nuna mata hanyar ne ya kamata ta yi ta gyara kanta ba shi lalle kai ka ma gani ailanta ba wani abu muna need karuwa ne cikin rayuwa in ba kara mu ba ba mu sani kuma yau maza kun fi mu hankali so dubu shi yasa Allah ya yi ku maza shi yasa wani sa'in nan ku yi ta samun muna hankuri ya kai during this period of menstruation da sauransu ababai ku understand mu kuma balle kuma musa especially maza aure wani sa'in shi ka gan kamar macinka akwai wani ma namiji ma ka gan cikin al'ada yana so ya sunna da matan shi is very bad wannan abu ma cuta ne wannan abu ma dauda ne wannan kuma abu yana siyatar da mutum
Halima mun gode kwarai da gaske. Washin yayin mutane ke ganin muhimmancin wannan ranar wadda aka ware musamman saboda mata masu jinin haila.
musari wannan
na assalamu alaikum warahmatullahi sunana Anas Sabit a nan birnin Takima cikin kasan Ghana ni a wurina wannan rana na World Menstrual Hygiene Day rana ne mai muhimmanci sosai musamman ga ayyanmu mata da sauransu abin da yasa shine an ka lura da wannan rana na menstrual hygiene rana ne da ike ana nuna ma ɗan uwa baki da muhimmancin kula da al'ada ko menstruation cycle na mata to menstrual hygiene abu ne da yake idan mace bata kula da shi da kyau ba za ta kamu da cututtuka da dama infections da dama da yake idan mace ta yi wasa da al'adanta za ta yi samun kanta cikin wannan yanayi dan shi ni a wurina abu ne mai muhimmanci da yake ni uba ne ga ayyan mata biyu da nake da su na ga ya kamata iyaye baki da musamman iyaye mata su kula da wannan abin sosai su nuna ma ɗan uwa yaran su mata muhimmancin kula da al'adansu sannan su bar su fahimci kaman abu ne da yake idan ka yi wasa da shi idan baka kula da shi da kyau ba zai kai ka cikin wani hali da koko hali na kakanika ne dan shi abu ne da yake na da muhimmanci musamman mu irin kunan munga da yake muna kusa da kauyuka akwai yaran mata da dama da suna fuskantar matsaloli da dama wurin kula da al'adansu saboda rashin kudin da za su yi su si pad da sauransu sisa yawanci suna use ababin da bai dace ba ragogi da sauransu da yake ina sa su kamu da cuta daban-daban bayan haka akwai yaran mata ma da yake don iyayen sun ki ba su wannan gudunmuwa na wannan pad da sauransu daga sun samu kansu suna bin maza da sauransu wanda za su yi alkawari za su iya sai musu waɗannan ababin da
Assalamu alaikum sunana Ajadiko Usman ni ne founder da kuma president in Young Women Leaders Network to Young Women Leaders Network muna educate yaran mata game da aila yanda mutum zai aila yanda yariyar mace ke aila take tsaftata jikinta to advice na ne May 28 ake celebrate haka ma kana celebrate rana aila don a san muhimmancin shi ita advice na ne ma yaran mata da suka kai aila suke aila ba su yi ta tsaftata jikinsu suna aila kar su bar kansu haka nan kuma suka sa pad suna use pad nan su make sure after every 4 to 6 hours sisa in kana heavy flow 4 hours sheka sake baka heavy flow sisa wa sheka sake wanka kuma yi shi so biyu da safe da daddare ai kokari aka cire pad kuma kada a wulga shi haka nan a make sure an daure cikin rubber an ji an sa bola
sunana Barkisu Sulaiman ina gwada abu daga Ansaru Dine Islamic Basic School New Fadama ina ga wanga taruwa dai ina da alheri ba yaran matan mu duka don yawancin su suka zo su rashin pad ma na iya bari yariyar mace ba ta zuwa school ina kawo koma baya amma an gwada musu yanda ma suke keep tsaftan jikin su yayin da ina ga wangana da alheri ba mu duka na gwada bu 14 years ke ga cikin experience sai mun da nake gwada bu daga Ansaruddin Dakuman ita ka board girl ina she ta fara haila ma ba sani ba gida so tana use ragogi ne to ragogin tana keep cikin cupboard ne ne cupboard da muke keep books so ranan ba ta zo school ba she na aika a show mini book she na ga an fito da black rubber to she ban sa abin da ke cikin ba an kwanci aka zubar sannan muka ga jini da wanga so na aika aka kira wuce gida da na investigate kuma sai na gan kaman ma wurin wanda take gida ba ta san ma tana haila ba ta boyi dai kaman yaran mu ba su yi su fito fili ma su fadi abin da ke tare da su ke ne yasa da nazo nan ga fadaman ga kuma kana gwada ba sai ka ga yariyar ta bata jikinta she yaran mazan na kiyamanta ta kullun na da sanitary pad cikin bagi na ba yaran ma ina encouraging su samu wando guda ko ma da pad guda su sa cikin bagin su in case in kika zo su yi ka bata jikinki ba lalle she kin koma gida ba kin ya ki sake abin da dan gaya ma government ne kaman e bar pad nan price nan a reduce tax visa aso ezo kasa yanda dai kowa yayi sai wani kuma iyaye kuma su dunga duban wurin gyara yaran matan su don da yawan su nan sun fi yadda da mutucoci da abiyoyin su da parents su
to sai kuma muryoyin yaran da ke haila
ni sunana Aisha Abdi Sami da na fara menses day she wanda wani ya suya za ka donna yariya isa she mara ke ga guide na gwada mi giwon da na fara kuma she ban jin ciwo isa ina ta isku she ina feel comfortable she kuma dan ni ina wanka su uku she isa deto cikin ruwana ko wani antiseptic da ban ma ni wanka da shi na kai shi isa ki fadi na
sunana Sarah Tuame ni da yazo ma she na san wadannan duka isa ban tambaye kowa ba dani da kaina ina kunya kada isa yana min nauyi yin jin tambe wani don an tun gwada min kunna ina kuma ina samun shi daidai ina sake fada na regularly in kuma naje ban gidigidi ina gentle ne ko school ko ina nake zuwa kuma ina stay alert ina duban jiki na bai bata ba don kai wani mistake kadan no in fadin ya shi jikinka na ya batawa
kuma na hayu Abdul Samir kuma na fara menses na dai shin na yariya amma shin na da experience kadan don shi ko an gwada muna in the menstrual cycle yake ina ti school ban feel comfortable don ina feel kuma maybe jikina ya bata ko wani abu so da ni school ina zo a repair extra pad ina ti in case in ya bata shin in je in sake amma ina daure wanda na fitin nan kawo gida don ban son yar cikin school ne wanka ina kara antiseptic cikin ruwana
yanzu za mu tattauna da unguwar Zoma Rahama Isa inda za ta bayyana mana yadda ya kamata mace mai haila ta tsaftace kanta
to yanzu bari mu zo ga sun tsaftace jiki idan kina yin al'ada yana zuwa da za ki yi ki kare kanki ba za ki kamu da wani cuta ne ba shi
to na fara da abinda muka san ka muke use muke tare da al'adun nan to shin yanzu haka currently research din nan da muke da shi ne I use sanitary pad sanitary pad kuma akwai irin shi biyu akwai disposable wanda ka sa sai ka cire kayar akwai wanda ake wankewa kuma sanya a iron I use to yanzu haka sanitary pad din nan for now wanda mostly kuma a sa a dispose a yar shinan kuma yanzu ya zama best kadan ya fi even though reusable one mana da kyau amma shinan baka yi shi da kyau ba
kare ka
samu infection amma ki use shi da kyau ba ka samu infection don in kana use wannan type na reusable in ka cire ya kamata ka wanke da kyau ki sanya inda akwai rana rana zai buga da kyau shake iron
ka buga ki goge
yes it is okay ko wani bacteria ko infection ya same ki amma an kana use ne na disposable one shi kuma karka sa a ce zabu ya zama disposable an ce at least wanga dai bai baka da infection haka in ka sa dai 24 hours wannan ya sa ce tun da safe har dare in kwana da shi tashi da safe cire this by right thing bane in kai anytime as at least in kana cikin al'ada period nan kai wanka at least twice in a day kishi to ka samu ka sake padin kuma padin especially in fara kan kin ga yana zuwa da yawa isa ga ba shi ka gira kaman ka ci kai wanka ba kana ka sa da safe zuwa da rana shi ki sake isa na da ranan nan ki sa har murinci zaki wankan ki kwana kai wannan kuma shi ki sa na kwana gare wai kuma shi ya sake depending on flu ki use amma ko da depending on flu bai kamata ka sa pad more than 12 hours yana jikin kama wannan dai ba hygienic bane isa saboda shi muke advocate muke propagate wanga abin da kama we try at least cikin wannan period mu substitute because wannan period ne likely ka samu infection ina da high
kwana nawa ne ya kamata a fi mai haila kai
so a wurin mu dai kwana uku zuwa kwana seven days, 3 to 7 days. Yeah, kwana bokwai. So among from kwana upon came kwana bokwai ni me mean kaman ka samu heavy flow from farko rana har karshe ba. Ki understand. Haya kuma ta kagan kaman ina ragewa amma wani kuma na nan shi ina samun nashi kwana uku isa duka ina zuwa da yawa gabaɗaya within that 3 days sai ka isa depending wani na iya yanzu 7 days amma shi yanzu kankan akwai wani bi stress gajiya wani bi kuma abincin da kake ci wani bi kuma maybe anemia maybe ciwon da ba jini da yawa cikin bodinka waɗannan duka ko waɗansu kuma na nan suna shan magunguna like this contraceptives waɗansu magunguna duka isa yana iya yi change cycle ka yi kamar ya yawa too much ko ya yi less amma ki as na mace kina duba menses ki kina track kaga wani wata nan shi sake ko wani changes ya zo ya kamata ki gane kaman wanga wata ne kaman yayi difference ka don ko ka cire pad ka shi kaga kaman jini nan na wari jini kuma ideally bai kamata ya zama abin da ke wari ba sai kaga kaman akwai changes wani sense na ciki ya kamata ki san kaman wani problem na nan sai ki do ki je wurin doctor in Dubai
mun zo karshe wani shawara da ki ba iyaye da yanzu yaran su ke fara al'ada da sauri ko alamu da ya kamata uwa ta gane diyanta ta fara al'ada ko wani gargadi da zaki musu
kike so ina duba before with wani ya fara al'ada ba first sign even though wani na first sign shine al'ada amma ka dan kaman da shi ya fara wani mamma ka dan bai ma kamata ki jira har yazo su ku isa kin ga biyanki ya fara kai 7 years 8 years ke ki fara yi mata magana shi ya kamata at least ma ki zama first person da zaki yi mata ne zaki yi mata magana wannan
zaki gwada mata yanda ake
yanda abin da kanshi yake yanda kina nan maybe baki san inda zai don ran farko dai baka san inda zai zo ba maybe kana school maybe kina makaranta maybe kina gida ne maybe kuna cikin tafiya ko ina ko wani yanayi yana iya zuwa ki yanda isa ya kamata as kuma kin san so ya kamata ki gwada ma diyanki akan ga lakin da ya kai wani time kiya ki gan wani abu akan ga kaman jini ya zo cikin fantin ki ba komi bane naturally dam ni kina girma kenan shi yasa from this time kike gwada mata yanda za ta protect kanta ba ta samun ciwo kuma sai ki bari ta san kaman kinga abin gan da yazo nga ba ki after that period din ki ga inda yake yi sadu da namiji ko wani abu kiye ki samu ciki which is the teenage pregnancy that is not advisable is like kin gwada mata wanga duka in san ta gan jinin nan ta san abin da ta san menene ki understand ba yanzu za ta gani sai ta yi confused ba ta san wurin wa za ta je ba is like kin gwada mata kiye ki sai fada ita da kanta tana practice ta san in dai menses na zo na sa padan hakan ga zan sa shi na wanke hannu na cikin sa in dai al'ada na kare jin na kan da zan fold ta inda zan je sa that's been me na yanda zan yi dispose shi yi fine duka shi ki gwada ma yayi wanka da komi as musulmai kuma ka gwada mai shi wankan janaba kuma so wannan duka wankan salki yes so wannan ta ya kamata iyaye musa kan mu kaman mun gwada ma yaran wa
daga wannan tattaunawar da sai wakan abu technique hard truth
rayuwa tana faruwa wucewa take kamar baye ba rayuwa tana faruwa kamar bai ba bargani yau ka samu zaka walakanta ni bawan yau sarkin gobe life in this ups and downs can sometimes make you cry just on a pretend bow to almighty and pray Camry, Benz, Range Rover, Bentley. My brother, man, need a case. I'm with you 6 feet under the ground. But like a kanka, catch you where I could eat, tie could eat, ya taba in could eat. But see, I'm now, you go pity, I'm my brother, man. Gaga turu nang, they can overcome nang. Bero asam, ya paka kasamu, mata sum pika. But be careful what you ask for. Cause life is not easy. Mr. Man, I shake it out of my top. Don't care get the virgin. Got it and I say it out of the cow. Got it out of my young career. Don't take a song, got it out of my window. Don't care my fatty. Somebody named the kick a case with a mile of me. Don't they adore it, she keeps on cake a day. Took a see out. Give me a see, dolly, dolly, dolly. Kudi na beye ba manshi ke mara ya baki baki da koma shere busa yiwa tana faruwa wucewa take
kamar baye ba rajuwa tana faruwa wucewa take kamar baye ba don ni mawaki ne na zama masiyaci da na shiga sahu ka gani da rasta ka ce min na koma baya to rayuwa na zama barau fa I don't know, kaya zuwa don na mutu. Iyaye mu na tunanin suna cikin singing room. She yasa budurwar nan ta kawo miji. Don haka ta fita kan titi. Kowa ta gani ya kira ta ta saya. Kowa ya mata manyan kariya. Da karshe ba mai zuwa ya dauke ta. Why cause ku iyayen nan ne kode ita. Da karshe ta kawo muku ciki. Ba ciki shege. Jere ya yamba why Mr. Black yana daga kwalba amma zuciyar shi fari ne kamar hankaka to ya zaka kace ji shi malam ta kore ka samu kudin nan aure zalla ka saura kana ta yi ga yaran kana ta gajiya suna ta gajiya kan titi kaji soro ga mu ankara Allah magagalin da ke faruwa zango muka ce za mu fadi zai cika kwando
shiara wasali
bagarin
real talk to my people bari mu gyara abun mu ba mai gyara mana agobar ne amsa dek technique shiara wasali
kuma dalla daga wannan wakar kuma sai bangaren kwalama
wayo Allah to
kafin da mu gabatar da abinci na zamu dafa yau bari in bar ita da kanta ta kira mai sunanta assalamu alaikum
wa alaikum salam
ya sunanki
sunana madam saada
madam saada to yau me za a dafa muna
okay na mun dafa simple jollof rice da maybe in kaman nafto program na son dai wannan mun dafa mai gida na dai da yara nan dai mu yi sau dai mu ci duwo is simple but is delicious
me da me mutun ya kamata ya nemi sannan yayi wanga simple jollof
okay simple jollof rice na muna need any rice at all shinkafa tin tomatoes mackerel albasa amu maggi carrots and green pepper
mackerel hausa ana kiran shi kifin gongon ko ba haka ba
yes
so na ake fara
okay farko dai mun yanka albasa mu amu mu carrots mu green pepper mu da shi mu daka tanko mu okay shi mu girka mai mu muka girka mai na farko shi mu soya albasa mu shi mu kara amu mu soya
amu wato tomatoes kin
yes tomatoes shi mu soya tomatoes na muka soya tomatoes na shi mu kawo tin tomatoes na mu kara
mu soya shi ya kan minutes now
let's say like 2 minutes idi na rike don ni dai kadan dai damu da fadi do yanzu ga none of the wiki mu kara shi mu sa tanko da muka daka green one din muka soya shi mal for like 2 minutes then we just add our macro muka add macro yes shi muka kara magi nan ciki sai muka kara magi nan ciki muka kara shi mu zuba carrots mu da green pepper mu so for 5 minutes there shi muka kara ruwa muka kara ruwa shi mu add gishiri shi sai gishiri shi mu bari shi yi tafasa iye tafasa shi mu sa shinkafa mu marufe so let's leave it like 25 minutes look at you naja na doki yara na yawon su wanka kame mu zo no food is ready to serve
food is ready to serve wannan ake kira
simple jollof
da me yake cin shi shikenan kawai sai
inda da idan kwanta da hankalin mai gida na da yin simple jollof rice nan shin neme whipping cream and nan she in a brand that talk ki so na sa
chi whipping cream
milk ni ama da nono ni ama an kara ada preservative chicken da ake sayarwa shi nan da kin sai whipping cream nan muna da powder muna da liquid inde powder one ne ka sai nikin doki 2 cups of powder one nan kika sa chicken mixing bowl linki shake doki chilled water 1 cup pe ya kare shi kisa machine nan ki buga na dai ice cream na kawai
shake ajiye
yes she serve she da ice cream and she said me gidana ya cinye kare na she ice cream and nai kuma ya freeze she the wannan she kuma da kuma soyayya
to da wannan muka kawo karshen shirin namu na yau ni hawa Abdulkarim Yonkwani ya ce nake cewa ku kasance da mu a koda yaushe.
To malama Hawwa Abdulkarim mun gode. Masu sauraro anan zamu dasa aya a shirin mu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Hawwa Abdulkarim Yanfaniya da Fiona wa mai nan dudu wadda ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.